أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 21 da watan Rajab shekara ta 2445 hijriya wanda ya dace da 2 da watan 2 shekara ta 2024 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mana 147 muna cikin kitabul idaini kitabu na sallolin idi guda biyu zamu tashi babu na 24 inda al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa babu man khalafa at-tariqa idza raja'a yawm al-id babu man khalafa at-tariqa baban dake bayanin wanda ya canza hanya ya saba hanya idza raja'a idan zai komo yawm al-id ranar id hanyar da ya tahi okay lani okay haka ne alamar ta ce kawai a cikin yawwa na 22 babu na 22 babu nahar wa zabahi bil musalla yawm an nahar al-imam al-bukhari yake cewa babu na 22 babu nahar baban suka wa zabahi da yanka bil musalla can gurin sallar idi yawm an nahar ranar layya ranar layya ne a yanka a can gurin idin yana nihin liman hadisi na 982 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf qala haddathana laysu qala haddathani kathir ibn farqat annafi an ibn umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanharu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana suka aw yazbahu ko kuma yana yanka bil musalla a gurin sallah na idi wannan hadisin al-imam al-bukhari ya kawo shi a guri biyar a cikin wannan littafi mai tarin albarka ya ambata mana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana yanka shi ko kuma soke dabba shi abin laye shi dai a can gurin inda ake yin idi wannan kuma malamai suka ce abin da yasa inji al-imam al-hafiz ibn al-mulakin saboda ma'ana guda biyu yasa dalilan da suka sa liman yake yanka a can gurin da koyi da annabi ma alaihi salatu wassalam yasa yake yanka a can na harko al-ilam bi zabhi al-imam li tarattaba alaihi zabhun nas wa waqtuhu salafi yace shine na harko liman ya sanar da mutane gami da lokacin da yanka saboda mutane sai su yanka bayan shi dan saboda ana so ya kasance shi zai fara su kuma daga baya sai su kenan wannan shine yace huwa mashhurun min qaul malik shine magana shahararra daga fadar malik cewa dan jama'a su gani ne su san cewa liman ya yanka in sun koma gida ba wanda zai tunanin cewa ya riga yi liman al-imam abu hanifa shi kuma yake cewa man zabaha ba'da salati qabla al-imam ajza'ahu wanda yayi yanka kahin sa bayan sallah koda ya riga liman ta wadatar mushi yace dalilin mu shine fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu an yu'idu bi naharin akhar dalilin malikiya da yake cewa annabi sai ya umarci wanda yayi yanka ka yayi suka kahin shi ya sake wata daban yace wala tanharu hatta yanharu annabi kada ku yi suka sai annabi yayi suka wa hazal ma'ana yaqtasu bil imam wannan ma'ana ta ke banci liman kadai saboda in ana cewa liman hukan mu dauka liman irin namu na yanzu in ana cewa liman su liman ne can na sallah kuma liman ne am shine president ko shine gwamna kuma shine liman kin na sallah babu bambanci tun can harkon musulunci tare suke annabi alaihi salatu wasalam shine liman kin shine president kin kuma shine komandan yakin shine komi kenan an ce liman dan yanzu kamar ala sabilin misal ana sallar idi nan gurin dan wani ya yanka kahin liman na wannan ba zaka dauki wannan ka aza mishi ba saboda da akwai bambanci tsakanin liman kin da ake nihi da wannan shi wannan imam ne na gaba da imam amma ake ne asani na biyu anna al-udhiya min al-qurbil amma ita layya tana daga cikin layya ibada ta jama'a gama gari wa izharuha afdalu bayyana tashiyahi farala shi aka hiso li anna fihi ihya'u li sunnati hada nuni ne ga rayar da wannan sunna a ranar layya babu wanda zai yi wannan kin riya cewa yayi layya babu riya saboda kowa yana yi wa qad amara ibn umar nafi'an an yuzbaha udiyatahu bi musalla umar dan khattab Allah mishi rahama ya umarci nafi ya yanka abun yankan shi a musalla gurin sallar idi ya kasance bai da lafiya bi halarci idin baka mai da zo cikin wadda hadisin 2198 bai tahi sallah ba bai da lafiya amma ce aje da laye shi can idi a yanka mishi dan jama'a su gani su san kowa ya san yayi ba riya bace bayyana wannan sunna ne ibn habib yake cewa yustahabul ilanu biha an so bayyana tahili a hudu kowa ya gani likai tu urafa wa yurafu jahilu sunnatu hadan kowa ya sani kuma jahili ma ya san yaya sunnar laye take wa kana ibn umar izabta udhiyatan ya amru gulamahu bi hamliha fi suqi yaqulu hazihi udhiyatu ibn umar abdullah dan umar ya kasance idan ya sayi laye shi a kasuwa sai ya sa dan dako ya bi ta ita kewayo da ita a kasuwa ce jama'a wannan ita ce laye umar wa hadha al-ma'na yastawfihi al-imam wa ghayruhu wannan liman yazo daya da wanda ba shi ba wajen bayyana ta ana son bayyana ta saboda rayar da wannan sunnah Dawudi ashar yake cewa al-hadisu kulluha man zabaha qabla salati an yusalli qabla an yusalli lam yajzihi yace hadisai gabaki ɗaya cewa wanda yayi yanka kahin yayi sallah bata wadatar mushi ba al-imam malik yake cewa man zabaha qabla al-imam lam yajzihi wanda yayi yanka kahin liman yayi yanka bata wadatar mushi ba wa man kana bi hadrati al-imam wa lam yazhar lil imam zabahu udhiyatuhu fa fi kitab muhammad inna zabahu rajulun qablahu fi waqtin law zabaha al-imam bil musalla la kana hadha zabahu ba'dahu lam yajiz yake cewa andai kasance yana tare da liman kuma bai gani ba cewa liman yayi yanka bai bayyana mushi ba yazo cikin kitab muhammad yace in zabaha rajulun idan mutun yayi yanka kahil liman cikin lokacin da a ce liman yayi yanka a musalla to wannan shi ma bata wadatar mushi ba tunda bai gani ba bai da tabbas yana nan ma'ana bai tahi ba amma gaugawa bai da tabbas kin liman ya yanka ko bai yanka ba sai ya yanka kenan wannan bata wadatar mushi ba wannan ana magana mazhabin malikiyya abu mus abu zubair yake cewa in taraka al-imamu zabaha bil musalla fa man zabaha ba'da zalika fa huwa ja'iz idan liman bai yanka laye shi a musalla ba to wanda ba su yanka ba wanda suka riga yayin shi wannan laye su tayi in a gida yace zai yanka dan ba wanda zai san a gida wannan lokaci yayin yanka ibnu battal yake cewa sunna shine Allah shine masani ya yanka ta a gurin sallar idi shi liman dan kan wani ya riga yayin shi wal ma kanat af'alul idi yace yayin da kasance ayyuka na sallar idi guda biyu da jama'a wajibi ne ana buƙatar liman to sai ake so ya kasance liman ya gabata sauran jama'a su biyo bayan shi ba ibada bace ta daidaikun mutane ji Abu Mus'ab shi yasa Malik yake cewa kan wanda yayi yanka kahin liman kamar yadda ya gabata yace wa aksarul wa innama qala Malik zalika likunu lidu'afa waqtin yasurunahu lisadaqa abin da yasa Malik ya faɗi wannan dan saboda ya kasance mabukata suna da lokacin da zasu je neman sarka wala ji'una ba zasu zo ba har sai kuma ya tabbata cewa kowa yayi yanka a wadatar da su shi yasa a cikin littattafai na malikiya su risala su iziya su askari su mukhtasar duka suka tahi akan wannan al-imam al-qustullani yake cewa qala malik yake cewa la yazbahu ahadun hatta yazbahu al-imam magana dai wacce kan wanda yayi yanka sai liman yayi yanka yace wa inna ma adafa al-muallif az-zabha abinda yasa yayi adafin al-imam al-bukhari yanka akan suka cikin tarjuma wa in kana hadisul bab didda hadisin na baban yazo da cewa bi au al-muqtada yali taraddud wanda take nuna taraddudi li yafhama dan aisa mun fahimta cewa mubala hankalin mu da kyau a cikin tarjuma mi al-imam al-bukhari yace a cikin babun nahari wazzabahi al-haliku a hadisi kaga cha mun ai wazzabahi adafi yayi bilwawi al-haliku cikin hadisin ta akai annan nabi sana yanharu aw yazbahu hadisi ya kawo da aw bukhari ya kulla babe da cewa wa wanda akwai bambanci tsakanin su wannan ko kaza ya sha bambam da a ce da kaza kamar ka ce malam Yusuf ya shigo ko malam Ibrahim kenan ka ga baka tabbas ɗaya kake tunanin ya zo ba duka ba amma shi kuma na Bukhari ya nuna cewa dukkan sun ne menene wannan yace abin da yasa ya adafi akan wannan li yafama annahu la yamtanu al-jam'u bainan nuskaini dan mu san cewa ba a hana ba hadawa tsakanin yanka a ibada guda biyu da abin da za a yanka da abin da za a soke a wannan wunin duka hukuncin sa daya ne ko kuma yana nuni mutumin cewa hadisin ya zo a cikin wasu hanyoyi nashi da bayanin cewa wannan kin waqin ba da au ba duk wani abin da dan karami ko babba Imam al-Bukhari yayi nuni a cikin littafin shi mai tarin albarka da kwai hikima da kwai abin da yasa yayi shi babu na 23 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu kalamul imam babu ne ke bayanin zancen liman wan nasu da mutane fi khutbatil eid a cikin khutbar eid idza su ila al-imam an shay'in huwa yakhdubu idan an tambayi liman gami da wani abu kuma yana cikin khutba hadisi na 983 al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi yake cewa haddathana musaddad qala haddathana abul ahwasi qala haddathana mansur ibn al-mu'tamir an ash-sha'bi an al-bara' ibn azib qala yake cewa khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahari manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba ranan layyaba da salati bayan sallah fa qala sai yake cewa man salla salatana duk wanda ya salla salla irin tamu wanda saka nuska na yayi ibada yanka irin tamu fa kada asaban nuska ya dace da yanka wa man saka qabla salati duk wanda yayi yanka kahin sallah fa tilka shatu lahamin wannan akuya ce ta abun nan ta nama abubuwar ta bin niyar yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah wallahi laqad nasaktu qabla an akhruja ila salah wallahi ni na yanka ta kahin huto zuwa ga sallah wa arabtu anna al-yawma yawma aklin wa shurbin na san cewa wannan wuni ne na ci da sha fa ta'ajjartu wa akaltu nayi gaugawa na ci wa da'amtu ahli kuma na ciyar da iyalena wa jirani da makwabtana tunkan a tai sallah an dafa an raba wa makwabta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tilka shatu lahum wannan dabban nama ce ka yanka qala sai yace fa inna indi ana kun jaza a waje na akwai ta lage karama hiya khairu min shati lahamin tahiye mun shi game da dabba ta ta nama yace fa hal ta jizi annishin ta wadatar gare ni yana tambaya ne saboda shekarun ta basu kai ba qala na'am sai dai inda shekarun ta kai ba buƙatar tambaya qala na'am yace eh walan tajzi an ahadin ba adaka ta wadatar amma bata wadatar ma wani ba bayan ka kun ganshi can bayan hadisin hadisi na gaba na 984 al-imam al-bukhari ke cewa da sana hamid ibn umar an hammad ibn zaid an ayub an muhammad an anas ibn malik qala yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla yawman nahari manzo allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ranan layya summa qadaba sannan ya khutba fa amara man zabaha qabla salati an yu'ida zabahu ya umarci wanda ya yanka kahin salla ya saki fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi min al-ansar daga cikin mutanen ansar fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin allah jiranul li akwai makwabtana imma qala bihim khasasa ko yace suna da tsananin bukata wa imma qala bihim faqar ko kuma yace suna da talauci wannan marawici ne yayi shakku abinda wannan mutun da ya tashi ya fada kenan yana shakku mutunan cewa bihim khasasa ko bihim faqar yace wa inni zabahatu qabla salani na yanka kahin sallah kenan ka ga nan gurin ya bayyana mana cewa can baya abubuwar da ba kwadai bane sai yanka ya yanka ne saboda wannan makwabtan da yayi taimaka musu gaugawai taimako ne wa indi ana kulli a waje na akwai wata ra'ayi lagetawa karamawa da tana bin mutun dabba da tana tare da mai ita ba ma cikin garke ba take saboda yana ji da ita yace ahabbu ilayya min sha'atay lahamin tahiyya min gami da dabba bi wacce ta nama da nabba da nan yanka farakhasa lahu fiha sai ya mushrango mai gami da yanka ta da bata isa ba hadisi na 988 al-imam yake cewa haddathana muslim ya ba mu labari nan kan mai tunanin ha muslim dalibin shi mai sahihi muslim a wannan muslim ibn ibrahim qala yake cewa haddathana shu'ba kenan bukhari yana da mutum biyu yana da muslim dalibin shi yana da muslim malamin shi muslim dalibin shi shine mai sahihi muslim ibn ibrahim shi kuma malamin shi ne yake cewa haddathana shu'ba anil aswad an jundub qala yake cewa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahar summa khataba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ranan layya sannan yayi khutba summa zabaha sannan yayi yanka fa qala yake cewa man zabaha qabla an yusalli duk wanda yayi yanka kahin ya salla fali zabaha ukhra makanaha ya yanka wata madadinta wa man lam yazbaha wanda bai yayi yanka fali zabaha bismillah to yayi yanka da sunan Allah a cikin nan al-imam al-bukhari ya kawo mana hadisin bara ibn azib da anas duk sun gabata wannan biyu hadisin jundub daga annabi su cewa annabi yayi salla sannan ya khutba sannan ya yanka ya kawo shi dai wanda ya kawo Sheikhun Malamin Bukhari a cikin nan shine Muslim ibn Ibrahim al-Azdi al-Farahidi maulahum Abu Dawud yana da ruwaya daga gare shi sauran marawaita kuma su al-Imam an-Nasa'i da Tirmidhi sun yi ruwaya daga gare shi daga dalibin shi daga gare shi ba daga gare shi kai tsaye ba ya rasu shekara ta 222 rahimahullahu ta'ala an aihe shi ku shekara ta 133 wa amiya bi akhirihi a karshen rayuwar shi ya makabci wa kwane kuli yana cewa ma halaltu izari ala halalin wala haramin qattu ban taba kunce jabto na ba akan halal ko akan haram ko da dai tahzibul kamal haka kawo tarihin shi ma'ana yana cikin alulama wal uzab wanda suka kare a neman ilimi malamin bukhari nabi kuma hamid bin ibrahim shine albakarawi yana daga cikin abi bakara diyan abi bakara alkali na garin kirman ya zamana a nesabur ya rasu shekara ta 233 hijriya muslim shi ma yayi ruwaya daga gare shi malamin shi cikin abun nan na farko abul ahwas shine salam ibn sulaim al hanafi al kufi ya rasu tare da malik da hammad da khalid dahan dukkan su a shekara ta 179 tare suka rasu da al imam malik yace idan wannan ya tabbata fal kalam fil khutba zance akan khutba bima kana bima min amr ad-din lis-sa'ili abinda ya shahi lamarin addini cikin khutba wani yayi tambaya ja'izin ya halitta wa kad qala haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa qatl ibn abil huqaiq yace hina dakhalu alaihi yawm al-jum'a huwa yakhutbu yace aflahatul wujuh aflahatul wujuh huskoki sun abinna huskoki sun yi nasara malamai sun kizance gami da liman yana khutba mutun yayi zance a cikin khutba an rawaito wannan daga Ata da Hasan da Nakhai Malik yake cewa yin sitalil khutba wala sai kabul mutun ya kyale yayi shiru ya saurari khutba ya kalli liman walaysa man takallama fi zalika kaman takallama fi khutbatil jumu'a amma a idi wanda yayi magana bai kai balahin shi kamar kin bai kai ba kamar da aka kiya khutbar jumu'a shu'uba yake cewa kallaman al-hakam bin utayba yawm al-id wal imam ya khutub Al-Hakam bin Utayba ya mun hira liman yana khutba babban malami ne shi yasa yake kawo hujja da magana shi yace waqta lafat ibaratul malikiyya fi at-tasmiya ibara ta malamin malikiyya ta sha sabani ta yi bambam a cikin yin bismillah ibn al-jallab yake cewa hiya shartun wanda yake karanta sharhin askari fatahul jawad ya yi tagajjo cewa wasil jallab wasil jallab wasil jallab jallab in babban littafi ne na wannan na malikiyya yace hiya shartun fi sihhati zakati magana shi cewa ne yace sharadi ne a cikin sihhata sihha ingancin zakka fama yanka nake so faman taraka anasiyan ukilat wanda ya barta da mantuwa ita bismillah za a ci qadi abu muhammad yake cewa sunna ce wasu sun ta yankan cewa wajibi ce amma kuma in mutun yammanta ta fadi a cikin mudawana yake cewa man taraka ha amdan lam tu kallu wanda ya bar bismillah da gangan ba za a ci ba ma za a ci ba Ashahabu yake cewa in taraka ha jahalan ukilat in ya barta dan jahilci ba za a ci ba a istighfafa in kuma dan rena sha'anin ta ne ya bari fala ba za a ci ba wannan yankan kamar yadda cikin annawadir wa ziyadat yana nihin jahili da wanda ya mantuwa duka ɗaya ne nan gurin yake cewa Imam al-Qustallani wa mazhabu Hanafiya wujub al-adhiya 'ala al-muqim bi Misr al-Malik lin-nisabi mazhabun Hanafiya cewa wajibi ne yin layya ga wanda azamne yake cikin gari kuma wanda ya mallaki nisabi na zakka amma jumhurul malamai sun tayi akan cewa sunna ce saboda hadisi marfu'i cikin sahihi Muslim man ra'a hilal zilhijja fa arada an yudhiya wanda ya ga watan zilhijja yana so yayi layya arada wajibi ba an kira da arada ba sai wajibi da kaki da kasoyi zakai ba san can arada falimi sai an sha'arihi wa azfarihi to ta'liqu bil irada huna fil wujubi bina fil wujubi yace warwatu hadith al bab al akhir min bayn basirin wa wasidin wa kufin fi tahdith wal ana al da'if nina isnadi wanda al imam al-Qustallani ya saba kawo su rahmatullahi ta'ala alaihi sai babena 24 al imam al-Bukhari yake cewa babu man khalafa tariqa idza raja'a yawm al-eid baban dake bayanin wanda ya saba hanya idan ya komo ranar eid kenan saba hanya ya tahi daga wannan hanyar kuma wajen komawa ya fito da wata hanya daban hadisi na 986 al-imam al-bukhari ke ce haddathana muhammad muhammad wannan ba tare da nasaba ba bukhari ya kawo shi ibnu asakir ya ce shine ibnu salam muhammad ibnu salam kamar yadda yake cikin hamish na nuskha ta yunaniya اخبرنا ابو تميلا يحيى بن واذي عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال wannan fa'iro ne ake cewa cikin nuskha kaza cikin nuskha kaza mun sani cewa wancan lokacin magabata Allah musu rahama muna ta fada nasakhewa ne suke da hannun su to wani babban malamin in yana rubuci sahih bukhari kin da hannun shi yana rubuta wasu fa'ir daga gehe da ake ce ma hashiya amma an ce muhammad kin wannan wani abin da yaji a wajen malaman shi an ce muhammad ibn salam sai ya rubuta hashiya ta littafin shi to masu tabbawa sai sun samu wannan nuskokin gabaki daya fa'ida ce su ce a nuskar wani mun ga yayi ta'aliki ma yace kaza ne ce ko bai yayi ta'alikin ba abinda bai da tabbas akhbarana abu tumaila yahya ibn wadi an fulayh ibn sulaiman an sa'id ibn al-haris an jabir yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmul eid a yawmul eid annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ranar eid ta kasance kaga yace yomu idin ranar idi sai kawo shi da na kira da ya nuna da na azumi da na layya yace khalafa tariqa sai saba hanya annabi alayhi salatu wassalam nan al-imam al-qustalani yake cewa wa asahul aqwali a cikin majmu na al-imam an-nawawi yake cewa wa asahul aqwali mafi ingancin magana cikin hikimar wannan cewa annahu yazhabu fi adwalihima taksira lil ajr yana tahiya cikin hanya mafi tsawo dan saboda yawai talada wayarji'u fi aksarihima sai komo a hanya mafi kusa li anna zihabu afdala min arruju' dan tahiya tahi komo walada kenan wajen tahiya yace al-majmu' al-imam an-nawawi yace abinda yake mana inganci tunda an yi ta sabani kan cewa me yasa annabi yake saba hanya ranar idi sun yi ta maganganu da dama kala-kala wanda masu sharhi suna kawo su to yake cewa ya saba ne saboda wajen tahiya ya hifarala amma magana imamul haramaini cewa inna ruju'a laysa bi qurba komawa ba ibada bace wannan an ci karo da shi akan cewa tako zuwa ga ibada da komawa dukkan shi ana cikin lada kamar yadda yazo cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab cikin sunan Tirmizi cewa kutubu za a rubuta maka zuwa da komawa abin nan cikin masallaci wakila wasu malaman suka ce khalafa li yashara lahu tariqani ya saba hanya dan hanya kowace bi ta yi mishi shaida gobe kiyama ko kuma wanda suke cikin hanyar da mutane da aljannu ko kuma dan saboda mutanen su yi tabarruki da shi annabi alaihi salatu wassalam tunda shi mun san cewa mutahaqqiqul baraka ne in ya bi ta nan gurin ya gamu da wasu mutane kuma in zai komo sai ya sauya hanya dan saboda wasu ma su samu albarkar gamuwa da shi kin wasu suka ce saboda wannan ne ko kuma li yastabta fihi ma wasu suka ce dan a tambaye shi fatawa akan wannan hauli ya tsaddaka ala fuqara'i ma wasu suka ce dan yayi sarka akan talakkawan da suke kan hanya ya ma wa ancan a yanzu wajen koma kuma ya ma wa ancan wasu suka ce auli zura qubura qaribihi fiha ko dan yayi ziyara makabartu auli yasil rahimin ko dan ya sadar da zumunta auli tafa'ul bi tagayyura ko kuma yana wannan ne kyakkyawan hata ne ga Allah cewa kamar yadda na sauya hanya Allah sauya mini zanubai na su koma lada ko kuma dan kasance dan bayyana sha'air ne na musulunci da ma maganganu da dama dai da suke ta kawowa kalkashin wannan cewa mai yiwa kaza mai yiwa kaza maganganun masu yawa ne yace wastahabu fil ummi ya so a cikin littafin al-umma an yaqifa al-imam fi tariqi ruju'ihi ila al-qibla wa yad'u a wajen komawa tsaya kalli al-qibla yayi addu'a marawaitan hadisin malaman madina ne cikin shi akwai at-tahdis da al-ikhbar da al-ana da al-qawlu at-tahdis haddathana al-ikhbar akhbarana al-an ana an fulan an fulan wal qawlu kuma qala fulan wanda mun gansa cikin siyaga na araqin hadisi sai babu na 25 ko babu na 25 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun izafatahu al-eid yusalli rak'ataini baban nake bayanin idan idi ya kubuce ma mutum to yayi sallah raka'a biyu yayi sallah raka'a biyu yace wa kazalika nisa haka nan mata waman kana fil buyuti da duk wanda ke cikin gida wal qura da kauye in bus dai sallah ba kenan ma'ana su ma su yi sallah raka'a biyu yace li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haza iduna ahlul islam wannan idin mu ne mu musulmai wa amara anas ibn malik maulahu ibn abi utba bizawiya anas dan malik ya umarci antaccen bawan shi shine ibn abi utba azawiya fa jama'a ahlahu ya hada iyalan shi wa banihi da diyan shi wa salla yayi salla da suka salati ahlul misr kamar salla ta yan gari wa takbirihim da kabarasu wa qala ikrama ikrama yake cewa ahlus sawadi mutanen jama'a yajtami'una fil eid sahadu a cikin eid nan as-sawadi a jama'a yazo cikin hadisi alaikum bisawadi al-azum yace yajtami'una fil eid suna haduwa a cikin eid yusalluna suna sallah raka'atayn raka'a bi kama sana'ul imam kamar yadda liman yake aikata wa qala ada ibn abi raba yake cewa idza fatahu al-eid idan eid ya kubuce ma mutun sallah raka'atayn yayi sallah raka'a guda biyu hadisi na 977 al-imam yake cewa haddathana ya ibn bukair qala haddathana lais an uqayr an ibn shahab an urwa an aisha anna abubakar radiyallahu anhu dakhala alaiha abubakar ya shigo gare ta wa inda hajariyatani a wajenta akwai su yan mata guda biyu fi ayyami mina aranab mina to da fifani suna kidi da ganga addufu ita ce ganga wa tadribani suna bugu wan nabi sallallahu alaihi wasallam tagashin bi saubihi annabi yana lulluba da tahafi fanta harahuma abubakar abubakar ya musu tsawa ya hana su fa kashafa annabi sallallahu alaihi wasallam an wajhihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude huskashi ya fito daga cikin ruhan ma'ana ya huddo kan shi kenan alrihe ki gaba ɗayan shi fa qala sai yace da'ahuma kabar su ya abubakar fa innaha ayyamu idin yau ranar idi ce wa tilkal ayyamu ayyamu mina wannan kwa ranar mina ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hoda haka na gaba wa qalat aisha aisha take cewa ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasturuni naga manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana sitirce ni wa ana anzuru ila al-habasha ina kallon mutanen habasha wa hum yal'abuna mu wada can baya cewa inda yima ba wasali sama sune yan garin habasha in kuma da yimata darmi ne garin habasha shi kanshi al-habasha garin kanshi al-habasha mutanen habasha dan in dai ne cha zai al-habashi al-habashi nan kuma jami'in su ne wa hum yal'abuna fil masjid suna abunnan suna wasa a cikin masallaci fa zajarahum umar sai umar ya musu tsawa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'ahum amnan bani arfida kabar su aminta ce bani arfida ya'ani min al-amni yau rana aminci ce ma'ana ana cikin aminci ka kyale su kakka musu tsawa kenan ya hana shi ne gami da tsawar da yake so ya musu nan a cikin wannan afar din al-Imam al-Bukhari ya ce adau yana cewa idza fatahu al-eid sallar raka'atayn wannan ibnu abi shayba rawato shi daga yahya ibn sa'id daga ibnu jurayd daga ada yake cewa yi sallar raka'atayn wa yakbir yayi sallar raka'a biyu yayi kabbara ibnu abi shayba ya ambace shi gami da cikin baban fir rajulu tafutuhu salatu fil eidain kam yusalli haka ya kulla babu ibnu abi shayba rahimahullahu ta'ala mun sani ko malamin bukhari ne yace wa salafi babi hadisin ya gabata cikin baban al-hirab wa darqi yawmal eid ya gabata amma fiqhul babu amma fiqhun dake cikin baban malamai sun yi sabani game da wanda sallar eid ta kubuce mishi tare da liman bai same ta ba wasu jama'a suka ce yayi sallar raka'a biyu irin yadda liman yake yi an rawaito wannan daga Abu da na Qaida Hasan da Ibn Sirin kuma ita ce maganar Malik da Shafi'i da Abi Sawr illa anna malikan sai dai malika yana cewa an so gare shi ba wajibi bane mustahabi ne qultu sai yake cewa kaza qala shafi haka shafi yake cewa auza'i yake cewa yayi sallah raka'a bi kada ya bayyana karatu kuma kada ya kabara irin kabara ta liman ba lazimi bane wannan maganar mutanen harko kenan wasu jama'a suka ce yusalliha arba'a in sha'a ay sallati taraka'a hudu in ya ga dama li'annaha innama tusalla raka'atayn abin da yasa ake sallata taraka abi dan saboda tare da liman ne buruz laha an huta saboda ita kama alamun lam yahduru juma'a kama yadda wanda bai haraci juma'a ba zai yi sallah raka'a hudu an rawaito wannan daga Aliyu da Abdullahi dan Mas'ud kama yadda athar kinsu suna cikin musannaf na Abdurrazzaq As-Sana'ani kuma wannan ita ce magana Sufyanu Sauri da Ahmad sai dai ce insha'a bi taslima in ya ga dama yi sallama daya wa insha abi taslima tayin in ya ga dama yi sallama guda biyu haka ibnu qudama kahi cikin almuguni abu hanifa yake cewa insha a salla in ya so yayi salla wa insha alam yusalli dan bai so ba zai yi salla ba yace fa in salla idan zai yi salla ya salla raka'a hudu in kuma ya so yayi raka'a biyu haka yake cikin muktasar ikhtilaful ulama yace amma wa aulal aqwali bisawabi magana wadda tahi dacewa da daidai an yi tsalle haka ma sanna ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta yace wa huwa allazi ashara ilayhi al-bukhari shine abinda bukhari yake nuni kuma sai yayi hujja da hadisin da ke cewa haza iduna ahalul islam wannan idin mu ne mu mutanen musulunci yace inna ha ayyamu idin kwanukan idi ne yau wannan yana nuni zuwa ga sallah ya bayyana mana cewa awwal nuska na fi yawmin hadha an nusalli summa nahar fa man fa'ala zalika faqad asaba sunnatana wanda ya aikata haka kaga irin abin da muke yi kenan ba za a ce shi ku baraka a hudu yayi ba raka'a biyu ita ce daidai na cewa man sallaka salatul imam duk wanda ya salla irin sallah ta liman to ya dace da sunna da malik da malaman kufa da muzani sun yi ittifaqi akan cewa ba a sallatar idi a ranar da ba sallar ta idi ba Shafi'i yake cewa innaha tuqdama tasha amma shi yace ana rama ta duk ranar da ga dama a kwanukan shekara ni al-Imam Shafi'i Ibn al-Munzir ya hikaito irin wannan a cikin al-Awsat rahimahullah a cikin wata magana ce to salli min al-gadi ada'a gobe ma a sallace ta kuma badawa ce ba ramuwa bace Muzani yake cewa lamma kana ba'da zawali idan ya kasance bayan zawali ya kusa zuwa ga lokacin ta to sai a barta zuwa ga lokaci na akai a barta zuwa ga gobe amma sun yi ijma'i cewa ba a sallatar ta sai kahin zawali sai kahin zawali yace wa harra ba'dul mutaakhirin wasu daga cikin malaman karshe sun tace mazhabin Abu Hanifa suke cewa wanda sallatar ta kubuce mishi tare da liman ba zai sake ta ba ya'ani annahu sallaha al-imam fi jama'a wa fatatu ba'dhum hatta kharaja waqtuha fa innahu la yusalliha wa huwa la jama'a ba zai sallace ta ba ko shi dai ko cikin jami'i matakar ta kubuce musu suka ce ta sarai a gare shi ibn hazam yake cewa rahimahullah mallam ya kharuji yawm al-id wanda bai huta ba ranar idi da ranar layya ga sallar idi to sai ya huto a rana ta biyu idan bai huto ba da sahi to ya huto matakar rana ba ai zawali ba yace dan saboda aikata alkhairi ne Allah ya ce waf'alul khaira sanan yace wannan ita ce magana Abu Hanifa da Shafi'i ko da bai huto ba a rana ta biyu ya huto a rana ta uku Abu Hanifa yake cewa aikin alkhairi ne muna kyautata mishi dan ya samu ladan sun kafa dalili da hadisin Abi Dawud da Nasa'i da Ibn Majah daga hadisin Abi Umair ibn Anas ibn Malik daga amma shi daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa anna rakaban ja'u wasu mahayan dawakai dabbobi sun zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaduna annahum ra'aw al-hilal bil ams suna shaida cewa jiye sun ga wata fa amarahum an yufduru annabi ya umarce su su yi abinci idan gari ya waye gobe su tahi zuwa ga sallar idi su tahi zuwa ga sallar idi kaga wannan shine hujja cewa in ta kubuce gobe ana iya zuwa a sallace ta wanda khattabi ya ce hadisi ne sahihi haka bai haqi haka ibn al-munzir rahimahumullahu ta'ala jami'a nan gurin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa fi hazihi tarjama hukumani cikin wannan tarjama da Bukhari ya kawo mana akwai hukunci guda biyu shar'antuwa cewa sallar idi ana istidrakin ta in ta kubuci izafatu tuma al-jama'a duk dai ne tilas ne ko da zabin ka ne baka tahi ba kasancewa ta arama ta raka'a bi shine asali yace wanda suka saba suka ce ayi raka'a hudu sun saba kamar su al-Imam al-Muzani wasu sun ce ma ba za a rama ta ba a cikin rana ta bace wasu kalmu tabaqatu li tarjama ala jama'a tarjama da Bukhari ya kawo ta kawo rikici ga jama'a da dama amma Ibn al-Munayyir ya bada amsa bi anna zalika yu'khazu wannan ana amsar shi a cikin hadisin waye da ya kawo a cikin hadisin da ya kawo nan gurin mun lura da kyau babun izafata hul idu salli raka'ataini idan idi ya kubuce ma mutun yayi sallah raka'a biyu a cikin hadisin ina mahallu shahid babu haidi cikin a asar suba a maganar su magana cikin hadisin babu shine yace akwai iskali amma al-Ibn al-Munayyir yana cewa ana fahimtar wannan ne innaha ayyamul id kwanukan idi ne da yace kwanukan idi ne yace fa adafa nisbatul id ila al-yawmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rata yadda yan nasaba wunin zuwa ga idi idin zuwa ga wuni faisawi fi iqamati hirfaz wal jama'a wan nisa'u war rijal sai zamana yastawi zamana da wajen tsaida shi to to dan ai cewa iduna ahlul islami idin mu ne mu wanda muke musulmai kuma sai yace yaumul idi wannan ranar idi ne sai ya raba shi zuwa ga cewa da jama'a da mutun daya da mata da yara da namiji duka zai kasance musu idin su ne ibn rushayd yake cewa sa mushi suna an yi qala innaha ayyamu idin li ahlul islam bi dalil sabab dalil yake cewa iduna ahlul islam saboda haka bukhari ya kawo shi a cikin harkon babi yace wa ahlul islam an ci ko musulmai ya tattaro gabaki ɗayan su da ɗayan kunsu da jama'a su wannan za a fahimci akan cewa hukumi na biyu hukunci na biyu za a fahimta la mashru'iyatul qada ba shar'an tuwa ramawa ba cewa idi mata da yara za su yi shi a gida su ma ya hau kansu za su iya yi wannan an fahimce shi karkashin wannan bayanin amma a ce mashru'iyatul qada shar'an tuwa ramuwa yace ba anan ba yace wallazi yazharu li abinda ya bayyana gare ni annahu akhadha mashru'iyatul qada min qawlihi ya amshi ya ka dauki shar'antuwa ramawa a inda annabi yake cewa fa innaha ayyamu idin ayyamu mina ranan mina falamma sammaha ayyamu idin kanat mahallali ada'i hazihi sala munurar kyau ranan mina annabi alayhi salatu wassalam yace mata yau ranan idin muci tunda tayi makwabtaka da ranan idi ya kira ta zuwa ga idi ita ma ranan idi ce kenan ta goba ma bayan sallah tunda tana makwabtaka da idi ana iya kiranta da cewa ranan idi ce shine nan za a gano cewa shar'antuwa gobe wanda yayi ta bayana iya ramata yace li annaha shur'at an shar'anta ta ne ga ranar idi sai a fa'idanta akan cewa ana bada ta a matsayin badawa ce ba qada'i bane ko da ga wani lokacin daban ba qada'i bane ba kaga shi yasa cewa bukhari bai ce ba baban nake bayanin rama sallah ba dai ya san ba qada'i bane a goban ma lokacin ta ne ada'i ne ba qada'i bane yace wayatu bi khaddi abul qasim na samu da rubutun abi qasim ibn al ward yace lamma sawaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma mata hutu ranar idi na halak ya ba su cewa wancan matan masu kidi da gangama ana ya ba da dama a kyale su ranar idi ce aka ba su wannan dama to sai yace ana nusar da su ne cewa to mustahabi ne yin wannan sallah a cikin gidajen su kamar da cikin tarjuma ce kazalikan nisa haka nan mata tarjuma tana da iskali shi yasa malamai Allah musrahama suke ta kokarin taujihinta nan cikin hadisin da yake cewa bizawiya a cikin zawiya cikin asarkin wane ne yake cewa akwai asarkin da ya ambaci cewa bizawiya yawa Anas ibn Malik maulahu ibn Abi Utba bizawiya ya umarce shi a zawiya to zawiya nan yace guri ne a Basra farsahi bi ne daga Basra zuwa gurin zawiyan nan Anas anan yake zamana da bayinin shi da gonar shi anan yake wa kana yuqimu hunaka kasu can yahi yawan zama ta kasance bizawiya anan gurin aka samu babban yaki tsakanin Hajjaj da Ibn al-Ash'as ita zawiyar da ake ambata sai babe na 26 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu salati qabla al-Eid wa ba'daha baban dake bayanin sallah kahin Eid da kuma bayan shi yace wa qala al-mu'alla yake cewa sami'tu sa'idan naji sa'id daga ibn abbas kariha salata qabla al-eid yaqi sallah kahin eid kawai nan yace mana sa'id ba tare da abun gakin shi ba duk wanda yake karatun hadisi ya san wake wani sa'id ke ruwaya daga ibn abbas sa'id ibn jubair rahimahullahu ta'ala hadisi na 989 al-imam yake cewa haddathana abul walidi qala haddathana shu'ba qala haddathani adi ibn sabit qala sami'tu sa'id ibn jubair kaga yanzu nan gurin alal aqalli da muke karatun musalawal hadis in mutun yaji an ce haddathana me yasa aka ce gashi nan gaba yace haddathani adi me yasa yace dan saboda shi dine sami'tu sa'id ibn jubair mun san cewa malamin yana karantawa shi yana saurare ne kamar yadda haddathana kin ita ma haka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja umar fidri annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto ranar fidri kuma ita ce martaba ta farko mun gani cikin anwa na daukan ilimin hadisi guda 8 ita ce ta farko al-arad yake biyo mata da sauran har zuwa karshe yace kharaja umar fidri ya huto ranar fidri fa salla rak'atayn yayi salla rak'a biyu lam yusalli qablaha wala ba'daha bai yi salla kahinta ba ko bayanta tare da shi akwai bilal tare da annabi alaihi salatu wassalam wa naqala bi al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa wa naqala ba'dul malikiyya al-ijma' wasu daga cikin malaman malikiyya sun hikaito ijma'i anna al-imama la yatanafal fil musalla liman ba zai nafila ba a gurin al-musalla al-hafiz ibn al-arabi al-maliki yake cewa at-tanafulu fil musalla law fa'ala la nukila yin nafila a cikin gurin sallar Idi da annabi yayi da labari ya zo mana yace wa man ajazahu ra annahu waqtu mutlaqin lisala wanda suke cewa ya halitta ayi suna ganin cewa lokaci ne na sallah mutlaka ba wai ana yin ta ba dan cewa Idi ana mishi raka'o'i kahin shi wa man tarakahu wanda ya ganshi wanda ya bari yace yana ganin cewa annabi bai aikata ba alayhi salatu wassalam yace wa manik tadafa kadi hitada mai koyi shi ya shiriya ma'ana mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shiriya annabi bai yi ba kakkai hujjar cewa ai lokaci ne mutlaqas sala kaza aka ce kai yace wal hasil tabbataccen abu dai anna salatal idi cewa sallar idi lam yasbut laha sunnatun qabla ha wala ba'da ba a zo ba cewa ana yin nafila ko dai kahinta ko bayanta sabanin wanda suka yi kiyasinta da juma'a amma mutlaqin nafila shi ma bai tabbata ba cewa dalili ya zo ana yi sai dai wannan in ya kasance cikin lokacin karaha ne wannan kuma cikin dukkan lokuta ne wannan shine karshen babu kitab na al-idain gabaki daya al-imam al-hafiz ibn hajar zai ba mu talhisi yace istamal kitab al-idain min al-asayyin al-ahadith kitab al-idain yace littahin sallar idi guda biyu ya hado hadisi marfu'ai kaga mun ce marfu'ai mutun ya san me ake nihi mun gani a musdalahu abinda aka raba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin ala 45 hadisan hadisi 45 ya tattaro wanda aka raba su zuwa ga annabi cikin salatul id kitabul idain al mu'allaq minha arba'a wanda yake mu'allaq aka kawo shi ba sanadi guda hudu ne sauran dukkan su da sanadi bukhari ya kawo su wanda an maimaita shi a cikin baban da ma abin da ya gabata na babi hadisi 26 ne sauran dukkan su anan kadai ake samun su muslim ya dace da al imam al bukhari wajen huddo duka wannan hadisan banda hadisin Anas wajen cin dabino kahin a huta zuwa ga Idi wannan muslim bai huddo shi ba da hadisin Ibn Umar cikin kissar shi tare da Hajjaj muslim bai huddo shi ba da hadisin Ibn Abbas cikin aiki a ranar Zulhijja shi ma muslim bai huddo ba da hadisin Ibn Umar gami da cewa layya ana yin ta a musalla yanka ana yin ta a musalla wanda yanzu muka yi muslim bai huddo shi ba hadisin Jabir na cewa ana annabi yana saba hanya shi ma muslim bai huddo shi ba hadisin Uqbah ibn Amir wanda aka yi nuni zuwa ga shi cikin baban da ya gabata in ya kasance abin da yake nihi adadi yake nihi a watsayin mu'allaka ne a muslim babu shi a kuma cikin wannan akwai asar wanda suke daga sahabbai da tabi'ai asar 23 ya kawo wanda suke mu'allakai dukkan su sai asar din Abubakar da Umar da Usman cikin sallah kahin hudu ba dan ya kawo su da sanadin su zuwa ga Ibn Abbas yace wallahi alhadi ila sawab nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara shi ya a gaba sai mu tashi kitabul witr a cikin wannan darasin ƴan uwa abinda ya shahi inda muna mancewa akwai kamar yadda mun gani a cikin in mun ci gaba da karatun mustalah na hadisi zan mu ga yadda malamai suke bayanin cewa ya kamata mai karatun hadisi ya kasance bayan an kare karatun hadisi ya kawo wasu mula da hikaya wanda suke tabbatattu wanda zai zaburar da kwakwalwa wanda wannan zai sa mai sauraro kullun ya rika shaukin karatun yana fama a ce an zo an yi shi to wannan in ba kuma ce ba a Ramadan ba ramin fara nake karanto maganganun nan na abun nan safwatu safwa da makamantansu to a cikin satun wannan tunanin ya zo mana na in hada wasu maganganu wasu abubuwan da suka shahi na asar na salafu na salih wanda su tabbata daga magabatan mu Allah musu rahama wanda shine wannan na abun gakin shi na hada shi a cikin wannan littattafan da ake karantawa kamar su safwatu safwa na al-imam Ibn al-Jawzi da suhiliyatul awliya na imam Abu Nu'aym al-Asbahani da sa'al aqiba fi zikir al-maut wal akhirah da sauran su littattafan da kawai abun sha'anin su lahira suke karantar da kai su karantar da kai lahira me ake yi wace waina ake toya me ake tarda to a cikin wannan littattafan sosai suna burge karanta su yana burge ni kuma a cikin karanta su ma abin da yake burge ni ba kamar wanda zaka ga wasu daga cikin magabata bayan sun rasu wani sai kaga yayi mahalkin su ya tambaye su cewa me kuka tarda sai ba shi labari to wannan na bibi wannan littattafan manya na hada wannan abubuwan guda 100 guda 1 har guda 100 to yanzu duk darasin da muka kare ko na Bukhari ko na Sunan Abi Dawud ko na wannan Azadu wal Madiya zan dauko wasu daga cikin wa'annan karanta ha a kare na sa mishi suna ma fa'alallahu bika dan shine mafi yawancin abin da suka yi yawan kawowa shine mafi yawancin abin da suka yawan kawowa nan gurin bayan muqaddima na kawo magana ta farko a cikin siyar alamin nubala na al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala Husayn ibn Ahmad Shirazi yake cewa lamma mata Ahmad ibn Mansur al-Hafiz Ahmad ibn Mansur al-Hafiz babban malami ne Hafiz na hadisi yace yayin da ya rasu ja'a ila abi rajulin sai wani mutum ya zo zuwa ga babana yace ra'aitu hu fil nawmi naga malam hu a mahwalki wa huwa fil mihrabi yana cikin mihrabi na masallaci waqifin bi jami'i Shiraz yana tsaye a cikin masallacin Shiraz na mahwalkin shi na Juma'a wa alaihi hulla yana tare da qawa ado mai kyau wa ala ra'sihi tajun mukallalun bil jawhar akan shi akai hulla ta sarauta wadda an kewaye ta da lu'ulul igwal fa qultu sai nace mishi ma fa alallahu bika mi Allah ya aikata da kai a lahira kada sai ce gafara li wa akramani ya gahurta mini ya girmama ni yace fa bimaza da mi Allah ya ka samu wannan kada yace bi kasarati salati ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan salati da nike ma annabi alaihi salatu wassalam kaga ya gaya mu abin da mishi sababin tsira riko da salatin annabi alaihi salatu wassalam hafizin hadisi ne malaman hadisi kuma suna da yawan wannan wancan magabata wancan lokacin galibi kaga daga malami ya rasu ba jima ka ga rike daliban da tsarki malaman da tsarki wani zai mahalkin shi ya tambaye shi me ya faru zai bashi labari to suna da yawa jinkim Sufyan ibn Uyayna asar nabi kenan daga Sufyan ibn Uyayna yake cewa an ra'aytu Mansur ibn al-Mu'tamir naga Mansur ibn al-Mu'tamir yana nihin cikin mahalki nace mishi bayan mutu yace ma fa Allahu bika mi Allah ya aikata da kai yace kittu an alqallahu ta'ala bi amali nabi sura ka dan intar da Allah da aikin annabawa Sufyan yace mishi inna Mansur kuma yayi azumi shekara 60 yana tsayuwar daren su yana wuni yana azumi bai taba ci ba bai taba sha ba kuma a shekara 60 fa bai taba fashin kwana sallah ba shekara 60 bai taba fashin azumi ba in ba ranukan da ake aka haramta ba ta wannan kishi kisar tana cikin Hilyatul Auliya ta uku Abu Amr yake cewa da Ahmad ibn Nasarul Khaffaf yace naga Muhammad ibn Yahya yana nihin az-Zuhuli malamin al-Imam al-Bukhari mun ganshi Muhammad ibn Yahya az-Zuhuli bayan rasuwar shi sai nace mishi ma fa alallahu bika mi Allah ya aikata da kai kala sai ce gafara li ya gahurta mini qultu sai nace fa ma fa ala bi hadisika mi aka aikata da hadisan da kai ta tattarawa kala sai ce kataba bima az-zahabi an rubuta su da ruwan zinari wa rufi'at fi illiyin an daukaka su zuwa ga illiyin kaga alamu na tabbacin cewa an samu karbuwa wannan shine na abun nan na gaba kuma sai a cikin darasi na gaba zan mu gani wannan aika shi in aka aika shi ai fa'idar ta kubu ce so ake kasance mutum bai san me ake ciki ba satin gaba wace kissa zan mutar da ya kasance yana shaukin zawwa amma an aika ai kuma magana ta babu wannan ba zan can ma aika shi ba sai mun kare shi ina niyyar in mun kare shi in aika shi mai bukata ya hudda shi ya sabke shi ko kuma ya huddo shi kahin nan kuma inda lokaci in hada wannan na malame ne na kirki inda lokaci in dama ta bada in hada na wasu daga cikin masu mugan ayyuka kuma bayan sun mutu aka san haka mai suka gani wani dan kacare ya mutu a yaje lahira an ce mishi mai katar da yace kaza na bada misali da shi saboda na taba karanta shi cikin safuwar safuwa